sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Da fatan an wayi gari lafiya. Aishatu Silace tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Litinin ga watan Nuwamban shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump da abokin hamayyarsa Joe Biden sun ziyarci jihohin da ake wa lakabi da fagen daga a jiya Lahadi don ƙara magoya bayan su ƙarfin gwiwa. Jama'ai sun ce kasar da mutum ɗaya cikin hudu ne suka halarci zaben raba gardama na kundin tsarin mulki a jiya Lahadi a kasar Algeria. Jami'an tsaro a babban birnin kasar Belarus sun tsare mutane fiye da 200 a zanga-zangar adawa ta baya-bayan nan da aka yi game da zaben shugaban kasa da aka yi rikici makonni 12 da suka gabata.
Kanin labaran kenan. Yayin da Talatan nan za a gudanar da zaɓe a nan Amurka. Masu bibiyar lamarin na fashin baki akan wannan zaɓe mai cike da tarihi.
Yanda za a ga sun yi zaɓe babu wani tashin hankali, sannan kuma abokin karawa an ɗauke shi aboki ba abokin gaba ba.
Zauren matasan wakilai a majalisun Najeriya ya shirya taro da haɗin gwiwar kakakin majalisar Bajabiyamila domin sake jaddada ƙudurin neman ci gaba ga matasan ƙasar. Ko me suke cewa?
Wannan abu na matasan da ake yi ba a samu shugabanci na ƙwarai da ya kamata su fita su zo su iya su bayyana wa jama'a. Ko duniya ababin da suke damun su ba shi yasa muka ga mu kuma nauyi ne mu haƙi ne akan mu shigo mu ma mu taya su tara
matsalar tsaro da Najeriya ke fama da ita musamman a baya-bayan nan da aka yi zanga-zanga da ya haifar da kone-konen muhimman wurare a kasar har ma da warwasan kayan abinci a wasu jihohin wannan shine maudu'in zauren tattaunawa da aka saba gudanarwa a duk ƙarshen wata ofishin muryar Amurka dake Abuja ko ina mafita
yanayin abubuwan da suke tasowa a ƙasar nan kowa ya san cewa idan shugabannin mu ba su hankali ba wannan abin ba zai haifar mana da ƙami ido ba
yau zamu jingine shirin ciki da gaskiya domin ka muku wasu muhimman rahotannin kan al'amura da suke faruwa to amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Shugaban Amurka Donald Trump da abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden sun ziyarci jihohin da ake wa lakabi da fagen daga a jiya Lahadi don ƙara magoya bayan su ƙarfin gwiwa kwanaki biyu gabanin zaben ƙasa na gobe Talata domin neman wa'adin shekaru hudu a fadar White House. Trump ya fara ziyarar tasa ta zuwa jihohi biyar da yankin Macomb na jihar Michigan. Jihar da ba zato ba tsammani ya samu nasara da ƙuri'u 11,000 a zaben 2016 kan Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat. Yau Litinin Trump zai halarci wasu taruka biyu a Michigan ciki har da maimaita yaƙin neman zaɓensa na ƙarshe daga shekaru huɗu da suka gabata a wani taron gangami da za a yi cikin dare a birnin Grand Rapids da ke da mafi akasarin masu ra'ayin mazan jiya a yammacin jihar ta Michigan. Amma zaɓukan jin ra'ayin masu zaɓe na baya-bayan nan na nuna cewa Biden ne ke da fifiko akan Trump a jihohin Michigan da Wisconsin sai kuma mai yiwuwa a Pennsylvania jihohi ukun da a baya jam'iyyar Democrat suke zaɓa. Amma Trump ya yi nasara shekaru huɗu da suka gabata amma Biden ke fatan ƙwatowa. Dukansu Trump da Biden sun sha ziyartar dukkanin jihohin uku inda Trump ya gudanar taruka hudu a Pennsylvania a ranar Asabar shi kuma Biden ya gudanar taruka biyu a can jiya Lahadi. Jama'ai sun ce kasa da mutum ɗaya cikin hudu ne suka halarci zaben raba gardama na kundin tsarin mulki jiya Lahadi a kasar Algeria duk da kokarin da gwamnati ta yi na karfafa masu zaɓe gwiwa su fita zaɓe a matsayin wata dabara don juya batun rikicin siyasa da ya faru a bara. Shugaban ƙasa Abdulmajid Tabon da rundunar soji mai ƙarfin faɗa a ji a ƙasar sun gabatar da sabon kundin tsarin mulki a matsayin wata alama da ke nuna cewa sun magance dalilan da suka haifar da fushin jama'a wanda ya haifar da zanga-zanga mako-mako da ya shafa fiye da shekara guda ana yi. Da ƙarfe 10 na safe yau Litinin ne ake sa ran sanar da sakamakon zaben. Koyaya masu kada ƙuri'a a zaben na jiya Lahadi kashi 23.7 cikin 100 ne kawai suka fito a cewar hukumar zaben ta kuma nuna rashin goyon baya ga yawancin mambobin zanga-zangar titin Herak waɗanda suka yi tir da zaben a matsayin an shirya shi ne don rufe musu baki. Har ila yau watakila annobar coronavirus ma da ta addabi duniya ita ma ta kawo cikas a zaben, inda a ranar Asabar Algeria ta samu sabbin kamuwa da cutar haɗari uku. Jam'iyya mai mulki a tsohuwar jamhuriyar Soviet ta Georgia tana ikirarin samun nasara biyo bayan zaben yan majalisun da aka yi ta fama da shi ranar Asabar. Amma 'yan adawan na zargin cewa an tafka maguɗi a zaben, kuma suka gudanar da zanga-zanga a wajen majalisar jiya Lahadi don nuna adawa. Sakamakon farko ya nuna jam'iyya mai mulki GD ƙarƙashin jagorancin mai arzikin nan Bidzina Ivanishvili ta samu kashi 48 cikin 100 na ƙuri'un a cewar jami'an zaben. Jam'iyyar adawa ta UNM ta tsohon shugaban ƙasar Michael Saakashvili ita ce ta biyu da kashi 27 cikin 100, wadda ke biye da ita kuma da kusan kashi 4 cikin 100 ita ce European Georgia, wato EG, jam'iyyar da ta balle daga UNM a shekarar 2017. Gaba ɗaya dai akwai jam'iyyun adawa guda 8. Jam'iyyar mai mulki ta ayyana nasara jim kaɗan bayan da aka sanar da hasashen farko. Ta ce zaɓuɓɓukan wani ci gaba ne kuma hakan zai samar da gwamnatin haɗin kai.
Hashim zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran. Kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu, inda shirin namu zai fara da maida hankali kan zaben Amurka don jin yaya kasashe ke kallon zaben. To bari mu shiga jihar Kaduna a Najeriya. Wakilinmu Isa Lawal Ikara ya hada mana wannan rahoto akan abinda masu fashin baki ke cewa. Gare ka na Ikara.
Wasu masu fashin baki a Najeriya dai na ganin zaben shugaban kasa na Amurka da za a yi a gobe Talata ya jawo hankalin wasu da yawa a Afirka, musamman ma dai Najeriya ne, saboda wasu manyan dalilai. Lauya mai zaman kanshi a Kaduna barista Elzubair Abubakar na cikin masu nazari game da wannan zabe.
In ka dauki kamar zaben baya, tun daga lokacin da George Bush ya karbi mulki daga hannun Reagan, America yawancin abubuwan da ta sa ido a kai abubuwa ne da suka shafi harkokin tafiyar da yaki ga 'yan ta'adda a duniya. Duk da cewa lokacin da Bill Clinton ya zama shugaban kasa ya yi kokarin ya rage waɗannan abubuwan, amma kuma da George Bush Jr. ya ƙara hawa sai abin ya ƙara tsamari. To amma yaƙin da ake a duniya ya ragu kamin Donald Trump ya hau, kuma tun da ya hau bai tado da wani sabon yaƙi ba a wani ƙasa, sai dai kokarin da America ma suke yi na su janye mutanensu. Don haka zaben sai ya koma zabe ne na gida. Yawanci kamar a yammacin America ana gana ne akan shin za su goye baya ne ma Republican ko kuma za su goye baya ne ma Democrat, saboda policy da kuma abubuwan da za a kirkiro na zabe. To anan kuma sai addini ya shigo, wannan harkar addini za ta shiga ainun a zaben America.
Yanayin yadda ake gudanar da zabe a kasar Amurka da kuma lamuran da kan biyo bayan zaben idan an kammala, musamman da tsakanin 'yan takara, na cikin abubuwan da ke jawo hankalin wasu 'yan wannan kasa.
Sunana Isa Al-Sa'adu Kwadaro. Kuma su ba akwai ci gaba da dama, yanda za ka ga sun yi zabe babu wani tashin hankali, sannan kuma abokin karawa an dauke shi aboki ba abokin gaba ba.
Sunana Rabiu Ibrahim. Abinda zan ce shine su zaben America gaskiya sometime yafi zabe na Nigeria tsafta. Za ka ga in ka kalli America babban kasa ce, amma za ka ga an yi zabe an gama lafiya, sai ka ji zaben ya zama koda kururu ba a kashi ba.
Sai dai lawyer Elzubair Abubakar na da mabambancin ra'ayi.
Tun can dama harkar jakadancin America yana janyo hankalin kasashen Afirka, amma zaben bana abin da yasa kasashen Afirka suka maida hankali ciki saboda matsalolin da shi shugaban kasa Donald Trump ya taso da su, waɗanda dama asali da an aiwatar da su da za su shafi yawancin waɗanda suke shiga America kasuwanci da waɗanda suke zuwa karatu da kuma harkar gwamnati wanda zai shafi saya da sayarwa. Waɗannan abubuwa duka su ne suka janyo kasashen Afirka zuwa zaben da ake a America.
Wasu 'yan Najeriya dai na ganin Afirka da darasin da za ta dauka game da zaben da ake a kasar Amurka.
Darasin da ya kamata a ce kasashen Afirka su koya game da zaben America Amerika shine ya kamata a ce su kalli yadda su Amerikawan suke yi, saboda yan takarar da suka tsaya zabubbuka a Amerika za ka ga idan sun fadi sai ka rungumi kadara, amma mu nan Najeriya sai ka ga shine kotu yau shine kotu gobe.
Sunana Yusuf. Hakika zaben Amerika yakan zama kaman wani zakaran gwajin tafi ne, zama mana akwai wasu darasi da mukan dauka ba mu mabiya ba har da shugabannin namu, maimakon irin karfa-karfa da ake mana to su akan bi akwai yanci, dalilin ko samu kenan.
Gobe Talata 3 ga watan Nuwamban nan da muke ciki ne dai za a kada kura'ar zaben shugaban kasa a Amurka, zaben da za a yi tsakanin shugaba mai ci Donald Trump na jam'iyyar Republican mai mulki da kuma Joe Biden na jam'iyyar Democrat. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ikara, to har yanzu kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar Filu Hashim da labaran kashi na biyu.
Jami'an tsaro a babban birnin kasar Belarus sun tsare mutane fiye da 200 a zanga-zangar adawa ta baya-bayan nan da aka yi game da zaben shugaban kasa da aka yi rikici makonni 12 da suka gabata. Dubin dubatar masu zanga-zanga ne suka fito jiya Lahadi domin su yi gangami a birnin Minsk a wani bangare na zanga-zangar da ake gudanarwa kullun da ke neman shugaba Alexander Lukashenko ya yi murabus da kuma sake sabon zabe. A cewar wani jerin sunaye da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Vyasna ta wallafa, kusan dukkanin mutanen an tsare su ne a birnin Minsk. A jawabinsa na farko a bayyanar jama'a game da zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi, sarkin Thailand Maha Vajiralongkorn ya nuna kauna ga masu zanga-zangar waɗanda suka yi kira da a takaita ƙarfinsa. Muna ƙaunarsu duka ɗaya, in ji sarki Vajiralongkorn ga wani ɗan jarida daga tashar Channel 4 News. Lokacin da aka tambaye shi ko yana son yin sulhu, sai sarkin ya amsa da cewa Thailand ita ce ƙasar sasantawa. Zanga-zanga wacce galibi ɗalibai ne ke jagorantarta, an yi kira da farko ga Prime Minister Firuz Chan Ocha da ya sauka, amma kungiyar ta kuma yi kira da a sauya tsarin masarauta, wani yunkuri da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasar, inda cin mutuncin masarauta na iya haifar da hukuncin ɗaurin lokaci mai tsawo a gidan yari. Kalaman na sarkin sun zo ne yayin da ya haɗu da masu zanga-zangar goyon bayansa sanye da riguna ruwan ɗorawa, suna nuna goyon bayansu ga masarautar. An samu aron gama tsakanin bangarorin masu zanga-zangar bi a makonnin da suka gabata.
Ka gaida Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu, inda za mu shiga birnin tarayyar Najeriya. Batun neman shigar da matasan Najeriya cikin siyasar kasar ba sabon abu ba ne. A shekarar 2018 an samu nasara a ƙudurin Not Too Young to Run da ke nema a shigar da matasa cikin siyasa zuwa doka, inda shugaba Buhari ya rattaba hannu. Lamarin da ya ba matasa dama a zaben shekara ta 2019, inda aka samu adadi mai yawa na matasa 'yan majalisar wakilai a yau. Sai dai matasa wakilan sun miƙa a biya musu buƙatu na daban, inda kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiyamila ya bayyana goyon bayansa ga buƙatun matasan. Halima Abdurrauf Gareki.
A yayin taron da zauren matasa wakilai a majalisun tarayyar Najeriya suka yi wa take da taron dabara na ƙasa, Honorable Kabir Ibrahim Tukura, ɗan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Zuru Fakai Danko Wasagu Sakaba na jihar Kebbi a tarayyar Najeriya, ya bayyana dalilai na shirya taron da neman ci gaba ga matasan Najeriya a fuskoki daban-daban domin gina ƙasa, musamman a daidai wannan lokaci da ake fuskantar matsaloli da dama.
Wannan taron taro ne na 'yan majalisa matasa, watan akwai wani forum da ake forum na matasa 'yan majalisa wanda ya kunshi 'yan majalisa to majalisar dattijai zuwa ta wakilai har ta dokoki ma ta jihohi da ta kananan hukumomin mulki. Wannan taro kuwa ya samo asali ne daga tashi-tashin hankula da yake faruwa a ƙasar nan kan matsalolin matasa. Matasa suna ganin ana musu ba daidai ba da sauransu. So satin da ya gabata mun zauna da shugaban majalisa ta wakilai wato Femi Bajabiyamila, kuma mun zauna da mataimakin shugaban ƙasa, a inda duka muka yi yarjejeniya cewa za mu rubuta shugaban ƙasa wata farar takarda, wato white paper, inda za mu ayyana mu abubuwan da muke gani shine ya kamata a yi a shawo kan matsalolin da ake ta samu a kasar nan. Da wannan ne sai muka ga ya gace sai a zo a yi retreat din nan saboda a bayyana wayannan positions.
Shi ma Honorable Karu Simon Elisha mai wakiltar mazabar Kaltungo Shango na jihar Gombe a tarayyar Najeriya ya karin bayani akan taro da suka shirya.
Wannan taro na Young Parliamentarians Forum taro ne da muka shirya domin wa'annan tashi-tashin hankali da muka rika samu kwanan nan game da matasa suke kokari su bayyana wa duniya ababin da suke damun su a communities din su. Shi yasa muka ga ya kamata mu yan majalisa da shike mu ma matasa ne mu sa hannu cikin taya su daga muryoyin nan su a ji su a saurare su, amma kuma mun kula ita wannan abu na matasan da ake yi ba a samu shugabanci na kwarai da ya kamata su fita su zo su iya su bayyana wa jama'a ko duniya ababin da suke damun su ba. Shi yasa muka ga mu kuma nauyi ne mu haƙi ne akan mu mu shigo mu ma mu taya su tara wa'annan damomin da suke damun su sannan mu organizing wuraren da za mu iya zama da wasu matasa.
Anasa Jawabi kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya ce a daidai wannan lokaci da ake fuskantar matsaloli da dama a kasar matasa na da muhimmiyar rawa da za su taka wajen inganta abubuwan cigaba na nan gaba tare da tabbatar da cewa Najeriya ta kai cigaba da ake hasashe domin dukkan kasar ya ci moriya.
Who have been elected to parliament as representatives are the bridge between our nation's past and future. You have an essential role to play in charting tomorrow's course and ensuring that our country lives up to our highest potential for the benefit of all our citizens.
Matasa wakilai a majalisa ta tara dai sun miƙa sabbin buƙatu da suka hada da inganta ilimi, jaddada shigar da matasa cikin siyasa a dama da su ta hanyar kafa hukumar rayar matasa ta ƙasa, neman adalci a fuskar zamantakewa da tattalin arzikin matasa da dai sauransu. Abin jira a gani shine yanayin kamun ludayin matasan idan gwamnati ta aiwatar da dukkanin bukatunsu. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, to har yanzu muna Abuja. Matsalar tsaro da Najeriya ke fama da ita, musamman a baya-bayan nan sanadiyar zanga-zangar da ya haifar da kone-konen muhimman wurare a kasar, har ya kai ga warwaso da rusa rumbunan ajiye abinci a wasu jihohin. Wannan shine maudu'in zauren tattaunawa da aka saba gudanarwa a duk ƙarshen wata a ofishin muryar Amurka dake Abuja. Ga rahoton da wakiliyar mu Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Da wuya a manta da al'amarin da ya faru makonnin da suka gabata a Najeriya, inda matasa daga akasarin jihohin kasar suka gudanar da zanga-zangar nemo kawo ƙarshen rundunar yan sanda dake yaki da yan fashi wato SAS, wanda har ya kai ga bata gari daga cikin su kwaci akalar zanga-zangar zuwa sace-sace da kone-kone da kuma fasar rumbunan ajiyar abinci na gwamnati da ma na yan kasuwa da sunan kwasar ganima. Lamarin da ya tsanan ofishin sashin Hausa na muryar Amurka Abuja ya karbi bakoncin shugabannin al'umma don duba tasirin zanga-zanga ga kasar da kuma nemo mafita dangane da sake aukuwar lamarin. Mustapha Salisu Musa ɗaya daga cikin mahalitta taron ne.
Dole ne mu je mu doki juji domin a ji kukan gwazar ma. Domin yanayin abubuwan da suke tasowa a kasar nan, kowa ya san cewa idan shugabannin mu ba su hankali ba, wannan abin ba zai haifar mana da ƙami ido ba. Kusan maudu'i da muka tattauna akai ana maganar ansas, amma hakikanin gaskiyar lamari aka faki da ita aka yi abubuwa na rashin jin daɗi. So magana ta gaskiya, muddin idan ba a yi taking measures ba an bi wato irin system na da.
Sabo Imam Gashuwa masani kan harkokin siyasa a ƙasar ya yi ƙari da cewar
hakikanin gaskiya matsaloli suka faru dai ni a gurina sakacin gwamnati ne da kuma gazawarta, kuma me darasi ne a gurin gwamnatin tarayya da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sani ƙasar nan tana cikin wani hatsari, ya kokarin ya gyara kurakurai kuma ya saurari al'umma. Ni ra'ayina ana so kan ministoci da ni shugaban ƙasa zan zarga domin shi muka zaba shi muka ba amanar al'umma kuma nauyin jama'a kan sai yake. Duk wanda ya nada in yi abu mai kyau to shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ne mai daukan credit din, idan ya bata shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ya bata. Saboda haka karan bawul a gwamnatin sa kira-kira da ake canja shugabannin tsaro da wasu yan siyasa da yake tare da su ya canja su ya kawo mutanen kirki domin a gode tare a tsira tare kuma ya adalci.
A nasa bangaren mataimakin kwamishinan yan sanda na birnin Abuja ACP Aminu Garba wanda ya wakilci kwamishina Bala Chiroma ya bayyana cewa a halin yanzu yan Najeriya sun dau darasi.
A taro ya yi kyau saboda dukkan bangarori na rayuwa mutane sun halatta, an ba da nasu jawabai da korofofi da suka bada wanda sun sa mun fahimta da inda matsalolin suke da fusata da suka yi na kan mulki da al'amuran da ke gudana a ƙasar nan. Ya samu mun ɗauki darasi mun gane inda matsaloli suke sannan za mu nemi inda za mu gyara. A shi aikin nan namu ba wai na kara zube ba ne, dole yadda za mu bi doka yadda ta gabatar da mu, yadda ta ce mu yi mu gabatar da aikin mu. Ina so jama'a su sani cewa su ƴan sandan nan ƴan Najeriya ne, iyaye ne, yayye ne, kanne ne, ƴan uwa ne gaba ɗayan Najeriya, ba wai daga wata ƙasa suka zo ba. Saboda haka mu a kodayaushe muna cikin shiri mu yi aikin mu yadda ya kamata.
Mun kuma ji ta bakin dan majalisa da ke wakiltar jihar Zamfara Honorable Shehu Ahmad Sarkin Fulani, wanda ya bayyana cewa ta irin wannan taro ne shugabanni za su san halin da al'umma suke ciki.
Wannan taro ta irin wannan hanya ne kawai ƙasa za ta iya gano damuwar da ƴan ƙasa su, domin wanda bai da halin ya zo ya ganka zai ji me aka yi kuma me aka damuwar ƙasa baki daya. Haka ni ina ganin wannan gudunmuwa da ita wannan kafa ta BOA ta yi da irin wannan shirye-shiryen da ta yi yayi kyau, kuma ina kira ga kafafen watsa labaru su yi amfani da irin haka domin sako ya kai ko ina, domin mutane su san damuwar da ake da ita kuma da mafitar da ake tunanin za a bi domin kariya da kuma daina aikata irin abubuwa marasa fa'ida.
Shamsiya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya, lokacin an manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma bari mu dawo arewa maso gabashin Najeriya, inda za ku ji shugaban masu dakon kaya na manyan motoci reshen garin Fatiskum da ke jihar Yobe, Alhaji Abdullahi Garba Alele, ya bayyana irin asarar da suka tafka a wasu sassan Najeriya sakamakon zanga-zangar kin jinin 'yan sandan SARS da kuma kira ga gwamnatin tarayya ta tallafa musu. Haruna Dauda biyu gare ka.
Da farko sunana Abdullahi Garba Alele, gado da maso Opika, NATO chairman Fortescue local government.
Ku za ka yi min ƙarin haske game da wannan ma irin asaran da mutanenku suka yi a wannan?
A halin da ake ciki yanzu mun yi asara fiye da kima. Akwai wasu ma daga cikin yaran mota da direbobi wanda ba mu da labarin yadda suke.
To kamar me kididdigan da kuka samu na mutanen da suka yi asarar rayukansu, musamman ma direbobinku da su yaran motan ku, za su kai nawa?
Yanzu dai a kasar muna da mutane kamar mutum 14 wanda suka riga mu gidan gaskiya ta sanadin wannan abu. Muna da mutane sama da mutum 20 da wani abu wanda suke kwance suke karban magani.
To kamar motocin ku da aka kona da kuma kayayyakin, za a iya kiyasin dukiyar mutane haka da aka lalata ko kuma aka wawashe?
A takaice an kona mana mota ta kai mota 20 da wani abu, kuma kowace mota kudinta ya haura naira miliyan 25. Amma sai dai akwai tsofin motoci wanda ba za su kai wannan kudin ba. Kusan a arewacin Najeriya, dama gunda abin ya fi tsanani daga Gombe sai Yobe, mu ne muka fi samun wannan asara ta dukiya ta mota da kuma kayayyakin al'umma da muke ɗauka a matsayinmu na 'yan dako da muke musu dako. Ana cikin wannan abun sai kuma wata masifar ta sake fitowa daga hanyar Maiduguri zuwa Damaturu. Boko Haram suka fito suka kona mana motocinmu guda 4, mota 3 na 'yan kasuwa, mota 1 ta Dangote. An daɗe ana irin wa'annan abubuwa a mu transporter gwamnati. Muna roƙon alfarma da ta duba mu da gidan rahama ta taimaka mana. Masu motocin nan talakawanta ne. Da adin nan dai gunda aka fi mana shi a Abba da Benin da Lagos da Asaba. Akwai wani guri ana ce masa Indiya ma gunda za ka yi bayansa kai ribas. Ko a shekaran jiya akwai motar Fortescue tana dauke da makaroni katan 1,400. Yan iska suka biyo ta, direba ya tsorace dauka kan mota ta fada a gada. Suka shiga da kwale-kwale suka rinka diba makaronin dan suna guduwa da shi.
To ya kuke kallon wannan lamarin ne, ganin cewa wannan abu ana maganar zanga-zanga kin jinin ƴan sandan SARS ya rike ya zama kuma nawar waso da bata dukiyar jama'a?
Mu dai a matsayinmu na ƴan kasuwa, a matsayinmu kuma na ƴan arewa, wanda mu ba mu san meye amfanin zanga-zanga ba, mu akan hanyar neman abincinmu ne aka tare mu aka mana wannan aika-aika. Abinda za ka duba, ai akwai Inyamuriya arewa, akwai Berebiya arewa, akwai gunda kaji an fito an taba wani, amma mu a can kaga fa abin ya bar zanga-zanga an fita farautar Hausawa ne. To saboda haka muna kira a shugabanninmu na arewa, to su dubi girman Allah, su dubi asarar da aka yi wa al'ummar Port Harcourt. Aya, ayin daga a gwamnatin tarayya su nema mana haƙƙinmu.
To a gaida Haruna, daga Yobe bari kuma mu tsallaka jihar Sokoto. Shekaru 14 bayan hadarin jirgin saman kamfanin ADC wanda ya kashe mutane 98 a kasarinsu ƴan jihar Sokoto, limamai da malamai har ma da jama'a daga sassa daban-daban sun hadu domin gabatar da addu'o'in tunawa da kuma neman gafara ga marigayan. Taron dai an gudanar da shi ne a ƙarƙashin jagorancin wata kungiya ta Jarma UK Foundation. Daga Sokoton, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoto.
Sarkin malamai na jihar Sokoto, malami Hayya na malam Boyi kenan, lokacin da ya jagoranci limamai da malamai wajen yin addu'o'in. Jirgin saman kamfanin ADC wanda ya fadi jim kadan bayan tashin sa daga filin jirgin saman Dr. Nnamdi Azikiwe da ke Abuja ranar Lahadi 29 ga watan Oktoba shekara ta 2006, ya sanadiyar rasuwa mai alfarma sarkin musulmi na 19 Muhammadu Macino Abubakar na 3 da mataimakin gwamna na wannan lokacin Garba Muhammad Silami da sanatoci guda 2 da kuma sauran jama'a. Gwamnan jihar Sokoto ta bakin mataimakin sa Munir Muhammad Dan Iya ya yaba akan hangin nesan kungiyar Jarma UK na gudanar da wannan taro shekaru 14 bayan aukuwar wannan hadarin,
wanda yake shi yasa mai girma gwamna da gwamnatin sa suka ba wannan shiri goyon baya 100% shekara 14 da rasuwar wayannan bayan Allah cikin wannan hatsarin na jirgin sama da ya faru. Muna fatan Ubangiji Allah shi gafarta.
To ko me ya ja hankalin kungiyar ta shirya wannan taron? Bello Isa Shatima shine jagora shirya wannan taro.
Shugabanninmu ne iyayenmu ne ƴan uwanmu musulmi. Allah ya karbi rayuwarsu kuma ya karbi rayuwarsu ta hanyar yi wa ƙasa aiki. Sun je wurin suna kan hanya ta yi wa jihar Sokoto aiki ne. Allah ya karbi rayuwarsu. So shi yasa muka ga bai kamata a ce an manta da su ba.
Wasu daga cikin iyalan marigayan su halarci taron na addu'o'i ga mahaifansu, kamar malami Sheikh Macido wanda da ne ga sarkin musulmi na 19 Muhammadu Macido Abubakar.
Ma ana gani kamar ya shaye mu kadai ba shi mu kadai shafa ba al'umma ce gaba daya wanda shafa kuma wani abin da suka yi shi wannan kungiya. Allah saka musu alheri kuma sun yi abin da ya kamata.
Sunana Hassana Bello Kwari. Kiya haƙiƙa mun ji daɗi wanda bai misaltuwa saboda an tuno da iyayenmu da kakanninmu da ƴan uwanmu da sun karasu cikin wanga hadarin jirgi.
Sunana Kabiru Garba Silame. To gaskiya alhamdulillahi aga mun ji daɗi saboda al'umma jihar Sokoto sun tuna da iyayenmu, sun tuna da su a matsayin ƴan jihar Sokoto, a matsayin wanda suka yi ma jihar Sokoto aiki kuma suna cikin yi ma jihar Sokoto aiki. Allah ya anshi rayukan.
Har wayo wasu mahalarta wannan taron kamar Comrade Bello Enjinedo na da ra'ayin cewa kamata ya yi koyi da halayen marigayan.
Muhimmancin ita wannan addu'a dai saboda a ci gaba da musu addu'a. Amma muhimmancin irin wannan addu'a ko irin wannan muhimmin haduwa majalisi abin da muhimmanci a yi kwaikwayo da abin da wannan bayan Allah suka shi duk muhimmanci. Shin me muka koya ga rayuwar mai martaba sarkin musulmi Muhammadu Mutu da sauran waɗanda Allah wa rasuwa cikin wannan hadari da ya faru.
Wannan dai ba shine karo na farko ba da jihar Sokoto ta rasa mutane masu yawa a hadarin jirgin sama, domin ko a shekara ta 1991 jirgin mahajjata daga Sokoto ya fadi kuma ya kama da wuta jim kadan bayan tashin sa daga filin jirgin sama Sarki Abdul Aziz dake Jidda, Saudi Arabia, inda mutane 261 suka rasu. Muhammad Nasir, Murar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, da wannan kuma muka zo ga shirin na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump da abokin hamayyarsa Joe Biden sun ziyarci jihohin da ake wa lakabi da fagen daga a jiya Lahadi don ƙara magoya bayansu ƙarfin gwiwa. Jami'ai sun ce ƙasa da mutum ɗaya cikin huɗu ne suka halarci zaɓen raba gardama na kundin tsarin mulki a jiya Lahadi a ƙasar Algeria. Jami'an tsaro a babban birnin kasar Belarus sun tsare mutane fiye da 200 a zanga-zangar adawa ta baya-bayan nan da aka yi game da zaben shugaban kasa da aka yi rikici makonni 12 da suka gabata. A jawabinsa na farko a bayyana jama'a game da zanga-zangar da aka kwashe watanni ana yi, sarkin Thailand Maha Vajiralongkorn ya nuna kauna ga masu zanga-zangar waɗanda suka yi kira da a takaita ƙarfinsa.
Da masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da ƙarfe 8 agogon Najeriya kamar da charging wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. yanzu a madadin Safilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da Chubahiro Diodone da ya hada shirin kuma ya bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau Aisha Tsile ce ke fatan kasancewa lafiya daga nan birnin Washington DC.